wait at night. Sky glows bright enough, taking off your clothes. I'll put it on the list, just sell me bottle this first kiss. I think need it most, everything around me turns to cold. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up a stand that sells fish tacos. La ta da da da, la ta da 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 da. It always comes to this, silver scars kiss your hips and still take the time. Things I've done, never thought I'd try. Let's head to Greenwich and bikers run over by a cab. I'm glad broke the line for myself, getting hard to find. This world is full of good surprises. Ignore me all you want, I know you liked it. Let's move to California and open up a stand that sells fish tacos. La ta da da da, la ta da 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 da. Ba, la ta da da da, la ta da 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 da. Got to be an early flight, just pack your shit, leave tonight. It's easy, don't you tease me. I know it hasn't been that long, but think on it. Wrote this song, just say someday you'll visit me at my stands that sells fish tacos. La ta da da da, la ta da 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 da. Ba, la ta da da da, la ta da 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 da. Harmonica solo. Da 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 da